gara na ta fito ina tafin hannu dai je go sarauni ranar suna dannan su ofana neman tanka ya za ni dauki saura ga gona PDP ya ce batu ba wasu tama wata jam'iyya fatar kace shi tai suna jimago suna ta yin gauran kuka da waye ce ku haujirgin wawa
asken jalar garin far jalakawa taken ka ne muke sarkin gyara wani rabin lawal barau bane sai kai zan farce sarki ya sanatan kuma
dale mazan batana yi mafarki